sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4:30 na maraice a gogon gundumar Colombia. A yau talata 14 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harandi ke jarragama shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu. A cikin shirin za ku ji cewa akwai buƙatar kyautata dangantaka tsakanin al'ummar Najeriya don kawo ƙarshen kabilanci ko ɓangaranci. Haka sai a ji shirin da ake yi a game da yaƙar zamba cikin aminci a Najeriya. Bayan nan kuma muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Kana mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Zama assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya alƙawarin ci gaba da bada agajin jin kai ga mutanen Afghanistan ta hannun hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin masu zaman kansu kwana guda bayan da Amurka ta ce za ta bayar da kusan dala miliyan 64 a cikin sabon taimakon jin kai. Babban jami'in diplomasiyya na Amurka ya sake fuskantar wata tambaya mai tsauri a yau Talata daga 'yan majalisa kan ficewar sojojin Amurka daga Afghanistan a watan da ya gabata, yayin da ya ba da shaida a gaban kwamitin hulɗa da ƙasashen waje na Majalisar Dattawa. Blinken ya ce ƙarin tallafin zai cika muhimman buƙatun kiwon lafiya da abinci mai gina jiki, magance matsalolin kariya na mata da yara da marasa rinjaye, don taimakawa ƙarin yara gami da 'yan mata komawa makaranta. Gwamnatin ta haɓar da gwamnatin Gini fiye da mako guda da ta gabata ta fara gudanar da tararruka na kwanaki huɗu a yau Talata da ta ce zai haifar da kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Gwamnatin ta haɓar da shugaba Alpha Conde ta ce za ta yi taron ne a Conakry, babban birnin ƙasar, tare da shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da na addini, yayin da take tsara sabon tsari ga ƙasar ta Afirka ta Yamma. Majalisar ta yi fatan cewa a yayin tattaunawar shugabannin za su amince kan wanda zai jagoranci miƙa mulki a lokacin da za a kammala shi da sauye-sauyen siyasa da na hukumomin da ake buƙata kafin zaɓe. Ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka, wacce ta dakatar da ikon yanke hukunci na Gini, ta nemi a taƙaita miƙa mulki ga farar hula. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙungiyar ƙwararru kan allurar rigakafi sun fito suna adawa da samar da ƙarin allurar rigakafin coronavirus ga jama'a, ra'ayin da ke mayar da hannun agogo baya game da ƙara ƙoƙarin da ake yi a Amurka da sauran al'ummomin da ke yaƙar yawan samun sabbin kamuwa da coronavirus. A cikin wata ƙasida da aka buga ranar Litinin a mujallar likitanci ta The Lancet, ƙwararrun sun ce binciken da aka yi kwanan nan ya nuna allurar rigakafin da ake amfani da su a duk duniya suna ci gaba da bada kariya mai ƙarfi daga cutar, duk da kasancewa mafi yawan nau'in cutar ta Delta, musamman kan rashin lafiya mai tsanani da kwantarwa a asibiti. Halin samar da allurar rigakafin COVID-19 ta uku ya fara ne bayan bincike daga Isra'ila ya bada shawarar ingancin allurar Pfizer kashi biyu ya ragu sosai a tsakanin tsofaffi waɗanda aka yi allurar rigakafi a farkon wannan shekarar. Bayan nan sun sa Isra'ila ta fara bada allurar ƙara kuzari ga mutane masu shekaru 50 da haihuwa. Ƙwararrun sun bada shawarar cewa canza allurar rigakafin don dacewa da takamaiman nau'in COVID-19 shine mafi kyawun tsari fiye da samar da ƙarin allurar rigakafi na asali. An yanke wa shugabar wata ƙungiya mayaƙa masu adawa da gwamnati ta Illinois wanda hukumomi suka ce ita ce ta kitsa harin bom na masallacin Minnesota na shekarar 2017. A yau Litinin zuwa gidan yara na tsawon shekaru ta 53 saboda harin da ya firgita al'ummar masallacin. Emily Harry, wacce a baya aka sani da suna Michael Harry, kuma kwanan nan ta ce ta sauya jinsinta, tana fuskantar mafi karancin shekaru 30 na farmakin harin da aka kai kan cibiyar musulunci ta Dar al-Farouq a Bloomington. Lawyer wanda ake karewa sun nemi mafi karancin shekaru amma masu gabatar da kara sun nemi a yanke mata hukuncin daurin rai da rai suna masu cewa hari bata dauki alhakin harin ba babu wanda ya jikkata a tashin bomb din amma mutane fiye da 10 daga cikin mutanen masallacin sun ba da sanarwar waɗanda abin ya shafa jiya Litinin alƙalin gundumar Amurka Donovan Frank ya ce ba hujja bane ta nuna niyyar hari ita ce tsoratarwa da kuma furgita mutane masu aqidar musulunci Frank ya ce bambanci shine karfin kasan nan duk wanda bai wanci hakan ba bai fahimci alƙawarin da kunnin tsarin mulki ya bayar wanda ke kawo mutane da yawa nan ba
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington gundumar Colombia bayan labaran duniya yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni an lura cewa tattaunawa tsakanin kabilu da al'ummar arewaci da ta kudancin Najeriya zai rage zaman doya da manja a tsakanin al'ummar kasar mai kimanin mutane sama da miliyan 200 don kuwa ta haka ne kawai kasar za ta iya samun ci gaba kamar sauran kasashen duniya da suka bunƙasa a bangarori daban-daban abokiyar aikinmu a Benin tarayya Hawwa Umar ta yi muna nazarin mafita akan wasu daga cikin matsalolin Najeriya
kamar yadda ya saba taron ya samu halartar manyan baki daga ciki da wajen Abuja da suka hada da lauyoyi yan siyasa da masu sharhi kan lamuran yau da kullum taron na wannan watan shine kashi na biyu mai taken Najeriya da kalubalen yan aware wanda ya samu halartar wasu daga cikin yan kabilar Ibo Ikechukwu Ibe da Emmanuel Ifedibo sun ce idan za a na yin adalci duk abubuwan nan na aware ba za su rika tasowa ba
arwancin Najeriya ba bangaren mu ma amma nan mun tashi nan mu ki sani tunda ake ni ban taba kai kasan yamin na din wata daya na dijitin zinda
ni a zoma na dan Ibo na san cewa wannan bi kalu ba komai bane amma manyan mu idan ka kyale space ma criminal element that's using one opportunity to take over akwai wannan leadership lapses in all the six geopolitical zones of Nigeria and that is the problem ya kamata mu rubuta junan mu ba mu da wani guri apart from Nigeria
mataimakin shugaban kungiyar editoci ta kasa Ali M Ali ya ce matsalar aware ta samu asali ne tun lokacin da Nigeria ta samu yanci
tura mulkin mallaka da su ba mulkin kai aka samu wannan barkar kowane yanki yana ganin shi yafi dacewa yankin kudu maso yamma suna ganin suna da yan boko haka ma kudu maso gabas suna ganin yan boko amma arewacin kasar ne ya kasance yan bokan yan kallilan ne tilo ba su da yawa to amma kuma su ne suke da yawan jama'a to tun lokacin ne wadansu suke ganin cewa ai arewacin kasar nan bai dace ba ma
engineer Ahmad Zakari Nguruje dake jagorantar wata kungiya dake rajin wanzar zaman lafiya a Najeriya ya ce
duk abinda mutum zai yi sama da shekara 50 yana fama da shi kuma a dalilin haka aka rasa rayuka da yawan gaske gwamnati ta saya ta duba idan wasu siraru ne daga cikin inyamurai suke neman wannan zancen a ware to ya kamata bangarencin kasan nan wato bangaren inyamurai su fito su tabbatar da ganin cewa mu a arewa ko kuma bangaren Yorubawa su ga cewa inyamuran ne suka tashi suka yaki wannan kungiyar ko kuma wannan mutumin da ya kawo wannan magana mu tabbatar ai wannan zancen arabai ko za ku balle din nan gaba daya jam'u ne gaba daya kuna da bukatan ku balle din koko a wasu ne siraru daga cikin ku suke da wannan ra'ayi
na zanta da wasu daga cikin mahalarta taron inda suka bayyana ra'ayinsu game da wannan batu
Basir Zaharuddin duk lokacin da zabe ya taho musamman idan yan wasu bangare ba su da shugabanci zaki ga sun fito suna ta hayaniya na cewa sai an ba su wannan mulki kuma in ba su ga alama za su samu ba sai su fara ta da kayan baya
Comrade Nasir Kabir duk wanda kai kika ji suna irin wayannan ikirari yara ne wayanda ba su da aikin yi ba san ma me duniya take ciki ba a shi yasa a kullum mu muke kira da gwamnati da ta yi yunkuri ko kuma ta kama irin wayannan mutane tunda magana ne wanda bai da kai kuma ya saba wa shi kanshi kundin tsarin kasa ya kamata a dauke su a matsayin yan ta'adda kamar yadda dokan kasa ta ce
Halim Baba Ahmad idan da ba a hakuri ko kuma ana sasan abin da zuciya take so ne da tun lokacin da
aka yi wancan hayaniyan da aka yi su ne shekaru da yawan nan da magabatan mu da basu yadda aka yi hakuri har aka kai wannan matsayin ne yanzu ba. Sauran masu jawabi a taron sun bayyana duk matsawar da aka kai da masu son araba Najeriya don kafa kasar Biafra ko ta Oduduwa to ayi hakan ba tare da ta da fitinar da za ta kai ga zubar da jini ba. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai muna Najeriya inda mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara kan harkokin tsaro Manjo General Baba Gana Mangunu ya kira taron cibiyar yaki da damfarar yanar gizo don yi mata canjin batiri kan kalubalen da ke gabanta. Mangunu ya kira taron ne don yadda korafe-korafe ke karuwa na yadda 'yan damfarar ke haddasa waɗansu abubuwa da kuma cin karansu babu babbaka. Idan ba manta ba dai an kirkiri cibiyar ne a 2016 don aiwatar da dokar yaƙi da damfara da aka amince da ita a shekarar 2015. Shin ko me taron ya fi mai da hankali a kai? Ga wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya ɗauke da ƙarin bayani.
An kirkiro cibiyar a 2016 don aiwatar da dokar yaƙi da laifukan kutse ta yanar gizo da damfara da aka amince da ita a 2015. An gano cewa cibiyar ba ta fi zama don kula da wannan aiki da a baya ake ganin tamkar Najeriya ba ta fara samun tsanantar wannan kalubalen ba. Gabanin taron na musamman ofishin Janar Mangunu ya kira taron ƙwararru don duba wannan batun, inda da alamu taron na baya ne da irin shawarar da aka bayar ya sa waiwayar wannan doka.
The law that we currently operate, which is the Cybercrime Act of 2015.
Aiki tare tsakanin cibiyoyi kan wannan damuwa shine abin da ya dace a karfafa, yaji masani a taron Air Marshal Victor Odom mai ritaya. Odom ya ce yanzu ba lokaci ne da za a buge da tsama a tsakanin hukumomin gwamnati ba, amma lokaci ne na aiki tare, kuma ofishin mai ba da shawara kan tsaron ne ya dace ya yi zagi wajen cimma muradin wannan doka ta 2015.
All we need is not intelligence rivalry but inter-agency cooperation. Thank you very much.
Yayin da hakkin kare harin yanar gizo ga na'urori don satar bayanan sirri kan lamuran tsaro ke kan hukumomin tsaron, damfara ta lamuran kuɗi da suka shafi asusun ajiya a banki na kan jama'a akalla koda ta hanyar taka tsantsan ne. Wasu masana irin su Jamilu Muhammad na ƙungiyar masu yaƙi da 'yan damfarar na ambatar yadda damfarar ke aukuwa da ta hada da yadda ake bi ta amfani da kuɗin yanar gizo wato Bitcoin wajen zamba cikin aminci.
Kana shiga ne kowa yana ganinka? To babban haɗari ne kuma a nawar hangen sai ga bani mai kyau ba, amma da yake wuri ne na sa gaskiya hukuma ta da mata shiga saboda ta gano su waye masu ke cikin wurin saboda a kamo marasa gaskiya a cikin wurin. Kudin kamar imagine kudi ne, ina da kudi kaza za a galin babu za a ce maka na da kudi kaza, amma kuma kamin ka samu kudin sai ka shiga ta wasu hanyoyi su kukiya wanda wani wurin ma an kashe ba ganin hanya, saboda hanya zaka yi samu da mayu da aljanga kowa suna wurin. Amma Allah ya sa ka wuce to ka kai mun tsira ba tabbas zai shiga wurin ya wuce a ce ya wuce lafiya al'a'a da wahala, saboda sai in shi wanda yake wurin dama su kamar su ne masu abin a hannunsu, amma babu wani da ya shiga wurin ya wuce lafiya lau da wahala. Amma in kana ilimin ka sani zaka yi sai a shiga, amma dai yana mutane ga dinka da dan wani ya maka dadin baki ai Bitcoin ne zaka samu naira 18,000 ka samu kaza, wannan ganganci ne sai aje bayan ajenci dinka yanzu sai ce ya zama kai abin da ake cewa identity theft, sai ka yi zuwa sunanka ya ce ai ba kuma za ba kuɗi, an baka naira 10 an yi amfani sunanka an sai da shi a baka kasuwa, ba wannan babban hadari ne.
Yan damfarar na bin duk hanyoyin sadarwa don faratar waɗanda ba su ankara ba da masu neman na bulus ko na bello badu don awon gaba da su lallansu. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana.
Kamar kowane ɓangare na Najeriya, a jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya ma jam'iyyar APC mai rike da madafun iko ta gudanar da zaben shugabanninta a matakan ƙananan hukumomi. Duk da yake dai a jihohin Kwara da Kogi ba a samu wata takaddama ba bayan kammala zaben da ya kasance babu abokan takara, wato sulhu ne aka yi a tsakanin 'yan jam'iyyar. To amma ta kwararsu wato jihar Niger akwai korafe-korafe da suka biyo bayan zaben. Honorable mai kudi Bature shine sabon shugaban APC da aka zaba a karamar hukumar Lokoja ta jihar Kogi ga abin da yake cewa
gaskiya mun gode wa Allah da Allah ya nuna mana wannan rana da yazo har ya wuce kuma ai mun zabe lafiya a jihar Kogi gabaki daya babu inda ta yi tashin hankali kuma mun fito gabaki daya mu kona fus
Samu abokan hamayya ba wato abokan takara ba
ba ku abokan takara mun fito dukkan mu gabaki daya mun fito on post kuma mun gode wa Allah mun gode wa Alhaji Yaya Ado da Bello wanda ya tsaya tsayin daka ya nuna gaskiya da taku a cikin wannan lamari in ka duba duka a fadin Najeriya gabaki daya babu inda ake zaben lami lafiya kamar jihar Kogi na ga mun gode mishi da takawa
sai ba samu masu korafi akan zaben da aka yi muku ba
babu ko daya ba korafi a jihar Kogi ko daya babu
na'am to yanzu kamar menene ne kuka sa gaba yanzu ganin an zabe ku a matsayin shugabanni
abinda kuka sa gaban Allah ya da zaben 2023 inda APC ya zama ta ci zabe duka baki daya yanda muka yi wannan shekaran 1999 yayi gaba daya zaben da aka yi a Kogi APC ta lashe to in Allah ya zama maimaita ta a 2023
kaman ba ku da wani kalubale a gaban ku
ai da muke tafiya yanzu ba ko ne kalubale ko kallon da kuma Allah ya sa kuma da shi hannun da maka Allah kuma mu dangane da kuma mun dangane da Allah ne
to a can jihar Kwarama ga abinda daya daga cikin jigajigan APC a yankin Ilori ta gabas ke cewa
ni ne Alhaji Ubaidu Nasiru ka gane ko former chairman APC na Kwara state kuma ina cikin yasko local government
na Ilori kenan
na Ilori ba yauwa saboda haka wannan zabe da aka yi yayi kyau kware da gaske kuma an yi shi babu wani ba wani gargada yauwa jama'a sun yi munna kuma duk inda aka zo wajen rantsar da shugabannin nan an yi munna kuma an yi nishadi sosai kware da gaske
na'am ga wasu jahohi zaka ga sulhu ne aka yi a tsakanin yan takara nan kwara ma sulhu ne
eh nan ma sulhu ne amma sulhun ba wani na bacin rai ba yauwa saboda haka abin yayi kyau kware da gaske
na'am to tun da yanzu an zabi sabbin shugabanni a nan kwara yanzu menene ita kaman kalubale na APC yanzu musamman ganin zabe na zuwa a nan jihar Kwara
APC mu ba mu da wani tantama insha Allah yauwa ba mu da wani tantama insha Allah APC ce za ta yi win in Allah ya yarda
na'am duk da wannan rikici da ke akwai tsakanin Bukola Saraki da shi gwamna na Kwara
ba wani matsala in Allah ya yarda ba wani matsala saboda APC ce 90% ita ce da Kwara
to sai dai labarin ya sha bamban a jihar Niger domin kuwa wasu daga cikin ƴaƴan APC ne suka ce an yi musu wakatuka tashi a lokacin zaben Alhaji Faruku Kawu da yace ya shiga zaben a karamar hukumar Kwantagora to amma sai dai bai gane yadda lamarin ya kasance ba
to zabe dai bai ba abinda kowa shaida ne malaman zabe sun zo chairman na karaman hukuma ya dauke su ya kai su local government secretariat ya aje su bai kuma bari sun zo ainihin secretariat party ba wanda ke dukkan mutanen da suke da haƙi su yi wannan zaben sun zo party office tun da safe suna jira har ƙarfe 5 zuwa 6 har ƙarfe 10 na dare mutane suna wurin ba tare da waɗannan mutanen sun halarci wurin ba suka wuce gidajen su daga ƙarshe dai kawai mun ji sun koma mina ne amma bamu san meye dalili ba ba sakamakon an yi zabe a Kwantagora
yanzu ba ku san matsayin ku ba ke
bamu san matsayin ba a Kwantagora gaskiya
amma akwai wani sakamako da muka ga ana yawo da shi a kafofin sadarwa na zamani wanda ke nuna cewa sakamakon zaben ne me matsayin ku akan wannan sasa
eh wannan sakamakon na ƙarya ne
to shi ma dai Jamilu Nuhu Tofa dan jam'iyyar APC ne a karamar hukumar Cancaga ya ci lamarin ya zo masu bambara kwai
wannan zabe ni dai a sani na ko a sanin mu duka al'umma APC ba ai zabe ba saboda tun farko magana ya zo mana cewa a je ai consensus mai girma gwamna ya ce kowa ya je ya zauna ya koma ward din shi ya koma local government a zauna ai consensus ba tare da an je takara ba so saboda haka ma aka tallace form din aka aje shi ba a duniya a sai ma kowa sai an je an samu consensus an yi agreement sai kowa ya zo ya wanda ya imagine winner sai a samu a bashi wannan form din sai gashi ranan da aka zo ran Saturday ran Asabar an zo waje saboda a zo ayi a consensus da aka yi award kawai ayi affirmation din shi sai mutane suka zo da niyan su ba ai consensus ba za a yi zabe kan ka sani shi committee na zabe mai chairing Badaru ya bullo da wani salo na maganan form
wanda kuma har zuwa daren ranar nan ba wanda aka sayar ma da form a Niger. So abin yayi take mutane da yaudara a ciki da bijire ma maganan gwamna, wanda gwamna ya tabbatar ma da mutane a ajiye maganan sayan form a je a yi sulhu. Amma a ranar nan sai aka bullo da wani salo wanda ya bijire ma maganan gwamna, ba a ma gwamna biyayya da maganganun da ya ajiye da tsarin rarki da dokoki da aka ajiye a Niger. Ba a ma gwamna biyayya ba aka bullo da maganan form. Shi ya zo da form za a mai takara. Kuma abin da ya bani mamaki, wanda aka turo ya gudanar da zabe, wai shi ne ranar yake tantance dan zabe.
To shugaban karamar hukumar Kwantagora Alhaji Shehu S. Fawa, da aka yi zargin yayi karfa-karfa a lokacin zaben APC na yankin Kwantagora, ya kara kanshi.
To wannan zargi ne na mai zargi zamo da ni ban iya yin abin da Allah ya tashi, ban iya tare shiga abin da Allah ya tashi, Allah ya yi akai. A dan adam ni da kai dukkan mu ko dadiya muka haihuwa dole a zarge ka da kashi son wani da wani. Amma idan su za su yi adalci, jawabi na farko da suka zauna a gaban mu mun nuna musu dukka babatun wani ya yi wani dukkan su namu ne.
To a lokacin da na tuntuɓi shugaban riko na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Sa'idu Galkogo, ya ce ba zai yi magana da manema labarai ba a kan lamarin. To amma mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara a kan harkokin siyasa Alhaji Umu Kolo, ya ce akwai wani kwamitin ƙorafe-ƙorafe da uwar jam'iyya ta sanya a kan wannan badakala.
To alhamdulillah, bayan zabubukan da aka samu aka kare na ƙananan hukumomi, a gaskiya ne an samu ɗan ƙorafe-ƙorafe a ƙananan hukumomi wasu a nan jihar Niger. Kuma tun kafin jami'a ta ƙasa ta kafo watan wani kwamiti da suke kafawa bayan an gama zabubuka, watan appeal kwamiti a nan jihar Niger, mun fara zama ko da waɗannan ƙananan hukumomi don ganin kuma da neman hanya da za a samu shawo kan a samu jituwa da sulhu.
To kaman shi wannan kwamiti wani aiki zai yi?
Ba wani abu ne, yawanci rashin fahimta da rashin jituwa ne, da kuma wasu wajaje da akwai ƙorafe-ƙorafe da dama, wasu waje a ce ba yi zaɓen ba, an zauna ne ba a samu sulhu gaba ɗaya ba. Kasan salon da aka fito da shi na zaɓen shi ne na sulhu. To wasu duk mutum da ya gaba a kira sawa a inda za a yi su, shi ma bai yadda ba. Saboda haka shi yasa yanzu aka kafa, muka fara zama yanzu nan da waɗannan ƙananan hukumomi don neman samun wannan sulhun, kuma in Allah ya da kaman za a fara samun nasara insha Allah.
A yanzu dai APC za ta gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanninta a matakan jihohi da kuma yanki-yanki kafin babban taron APC na ƙasa mai cike da takaddama. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku labaran tamola a takaice.
Wasanni a takaice.
Kafar nan dan kasar Senegal dan baba yayi ritaya daga buga wasannin kwallon kafa dan shekaru 36 da haihuwa. Dan baba ya bugawa kasar Senegal har su 23 yayin da ya farke mata kwallaye uku a raga. Dan baba ya bugawa club na Turai da suka hada da Muskuron na kasar Belgium ko Belgique, sai Fahan da kasar Jamus ko kuma Almani, da West Ham, Newcastle da Chelsea na Ingila, sai Besiktas da Göztepe da Başakşehir na kasar Turkiya, da Shanghai Shenhua na kasar China, sai Lugano daga karshe na kasar Swiss ko kuma Switzerland. Dan wasan yayi saranda ne bayan ya buga wasanni uku kacal tun isarsa a kwallon Lugano, kuma wannan ya biyo bayan karewar kwantaragen sa a wannan club na kasar Swiss ko Switzerland. Dan baba ya lashe Cupin League Europa tare da club din Chelsea na Ingila a shekarar 2013, haka ya lashe wasannin kakar kwallon kafa na kasar Turkiya har sau biyu a shekarar 2017 da shekarar 2020. Haka ma cin da ya sa a karawar Chelsea da Man United ko kuma Manchester United da ake dangantawa da bugun kawo yuka shine mafi kyau a tarihin karon battle tsakanin kungiyoyin biyu. A dai hannu yanzu haka ana can ana damsawa a nahiyar Turai a wasa mafi daraja ta duniya, cewa da kofin club na kwallon kafa da suka kasance zakaru a kasashensu na nahiyar Turai da ake kira Champions League, kuma Young Boys na karawa da Manchester United, sai FC Sevilla da Salzburg, Barcelona na karawa da Bayern Munich, yayin da Kiev ke bugawa da Benfica, sai kuma Villarreal ke bugawa da Atalanta
Bergame sai Lille LOSC na kasar Faransa na karbar bakuncin Wolfsburg na kasar Jamus Chelsea na bugawa da Zenit St Petersburg yayinda Malmo ke karbar bakuncin Juventus da Tirana a ranar gobe Laraba idan Allah ya kai mu za a ci gaba da buga a wasannin na Champions League na bana inda Beşiktaş na karbar bakuncin Borussia Dortmund sai Sheriff Tiraspol na karbar bakuncin Shakhtar Donetsk Manchester City za ta karbi bakuncin Leipzig yayinda Club de Brugge zai karbi bakuncin Paris Saint-Germain Atletico de Madrid za ta karbi bakuncin FC Porto sai Liverpool za ta karbi bakuncin Milan AC Sporting za ta karbi bakuncin Ajax Amsterdam yayinda Inter Milan za ta karbi bakuncin Real de Madrid ita ko Interpol cewa da police ta kasa da kasa a yau talata ne ta bada sanarwar cafke sama da mutane 1400 da ake zargin yin cacar coge a lokacin wasannin kwallon kafa na kasashen Turai da Wakana a wannan shekarar cewa da Euro 2020 a birnin Shanghai kawai sama da mutum 800 ne yan sandar na Interpol suka sarbe a cacar da ake iya kawo tsabar kudin da suka kai Euro miliyan 400 da ake zargin cewa ana amfani da su wajen aikata manyan laifuka a duniya yan sandar na kasa da kasa sun yi wannan nasara ne a cikin kasashe 28 musamman a Asia ko kuma Aziya da kuma Europe ko kuma Turai Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
haka muka zo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya yi alƙawarin ci gaba da bada agajin jin kai ga mutanen Afghanistan ta hannun hukumar Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin masu zaman kansu kwana guda bayan da Amurka ta ce za ta bayar da kusan dala miliyan 64 a cikin sabon taimakon jin kai Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya sake fuskantar wata tambaya mai tsauri a yau talata daga ƴan majalisa kan ficewar sojojin Amurka daga Afghanistan a watan da ya gabata yayin da ya bada shaida a gaban kwamitin hulɗar kasashen waje na majalisar dattawa Gwamnatin ta haɓar da gwamnatin Guinea fiye da mako guda da ta gabata ta fara gudanar da tararruka na kwanaki hudu a yau talata da ta ce zai haifar da kafa gwamnatin rukun kwariya Gwamnatin ta haɓar da shugaba Alpha Conde ta ce za ta yi taron ne a Conakry babban birnin kasar tare da shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da na addini yayin da take tsara sabon tsari ga kasar ta Afirka ta yamma wata kungiyar kwararru kan allurar rigakafi sun fito suna adawa da samar da ƙarin allurar rigakafin coronavirus ga jama'a ra'ayin da ke mayar da hannun abu baya game da ƙara kokarin da ake yi a Amurka da sauran al'ummomin da ke yakar yawan samun sabbin kamuwa da coronavirus a cikin wata kasida da aka buga ranar litinin a mujallar likitanci ta The Lancet kwararrun sun ce binciken da aka yi kwanan nan ya nuna allurar rigakafin da ake amfani da su a duk duniya suna ci gaba da bada kariya mai karfi daga cutar duk da kasancewa mafi yawan nau'in cutar ta Delta musamman kan rashin lafiya mai tsanani da kwantarwa a asibiti an yanke wa shugabar wata kungiya mayaka masu adawa da gwamnati ta Illinois wanda hukumomi suka ce ita ce ta kitsa harin bom na masallacin Minnesota na shekarar 2017 a yau litinin zuwa gidan yarin na tsawon shekaru ta 53 saboda harin da ya firgita al'umman masallacin
mun sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan daren naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya inda mu kuma yanzu agogon mu ke cewa karfe 4:59 salam